أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله يومنا جمعة هدوك وطن ربيع الأول وطن فرنسكي وطن عيفوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم hijira ta 1444 wanda yi daidai da 30 kenan ga watan 9 miladiya ta 2022 inda zamu ci gaba da karatun litafin ashifa bi ta alisi ibn mustafa sallallahu alaihi wasallam a cikin zawiyar muzawiyar sheikh Imam Marwan radiyallahu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a zami zama yau insha Allah ta 102 kenan inda zamu tashi muna cikin juz'i na biyu ne a cikin wannan litafi mai albarka zamu tashi wato babi na biyu fasali na farko luzumu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wannan fasalin zamu karanta yau zai bayani ne kusa kan wajibcin san annabi sai da mutum Allah ya tabbata gare shi kasancewa sai annabi sai da lazimi wato wajibi tilas ne a kan kowa wajibcin sai annabi sai da shi da wannan babin zai bayani a kai kuma abu ne mai muhimmanci da dai mutum dai yana kowa da za a bar shi nazari ma wata kila ba sai an mutum baya bukatu a ce mai san annabi sai da sunan abu ne wanda ke tilas ba da mutum zai yake da nazarin shi to amma an wayi gari har ma yau yan mashi da addini an wayi gari cikin masu wanda su ji su gusa mikro ko su roki alkalami su rubutu suna da awan cewa wai a cikin alkurani daga farkon alkurani har karshe bayan da aka ce a su annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya isa bata ya isa batarwa shi duka mai basira wanda zai karanta alkurani kai ka ce alkurani daga farkowa karshe ba abin da yake wadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mai hankali in aka yaba mai abu ba sai an ce mai kaso shi ba yawa da an yaba ma ba an ce ma kaso shi kenan haka ya fara cewa qala Allahu ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin niktarwatuha al-aya ice a karanta ayi baka faji haza haba wato wannan ayin Allah tabaraka wa ta'ala ya cewa kul ka fada musu in kana aba'ukum in har iyayenku na ananihin al-usul da iyayen iyaye har al-mujarra wa abna'ukum da ya'yanku su ma abinda ya zai ki furo abin da ya rasantar gare ku da ƴaƴanku da jigokinku da kamakunanku da sauransu halin majara shi ma wa abna wa ikhwanuku da ƴan uwanku wa azwajuku da matekinku ko kuɗin mata ne da mazajenku dan shi daman shi zauju a asalin larabci bai dokanta zauju yake cewa kan wanda shi ne ake bari da waran shi kufri kaga ya dauki akwai da abu biyu ne ɗan namiji da mace to shi ne zauju to saboda haka namijin a ce mai zauju mace ma ce mata zauju a filin larabci to a azwajukum ba an ce da matakinku ba sai a ce da matakinku ko ko da mazajenku wa ashiratukum da ƴan uwanku an ce ashira ƴan uwa makusanta san shi ikhwanukum ƴan uwa irin wanda kuke uwa ɗaya ko haka ne suna kicin ƴan uwa yanzu shi ko wannan ashiratukum ana ne makusantanku ko ko kika ce dukkan waɗanda inda daga ushira ne zama zamantakewa da dukkan waɗanda kuke zamantakewa da su zamantakewa jin daɗin zamantakewa nan shi ma koko wa amwalu naqtaraftum wa koko wa ansu dukiya ne wa'anda kuka nema kuka samu kuka tsorurinta wa amwalu naqtaraftum wa tijaratu takshuna kasada koko wani kasuwanci wanda saye da saiwa wanda kake tsoran faduwa a cikin shi wa masakinu taradawna koko an su gida daji ne wa'anda kuka yadda da su da zama da su a cikin su duka wannan ko wa masakinu taradawna ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadi fi sabili in wa'annan suka kasance su ne mafi soyuwa a gare ku ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi su ne mafi soyuwa a gare ku wato da su kun yi san su da Allah da manzansa kun yi san wa'annan ababan da aka zana wa'annan ga sunan ‘ya’ya da uwaye da ‘yan uwa da mateki da mazaje da makusanta ko abokan zama ko wasu dukiyoyi ko ko wani kasuwanci ko ko wasu gidan da shi in su kai so da Allah da manzon shi wa jihadin fi sabili da kuma ƙoƙari a cikin tafarkin Allah shi jihadin nan daga sun fassara shi da ƙoƙari dama shi a jihadin fi sabili lillahi abin da yake nihi yin wani ƙoƙari duk ƙoƙarin da za ka yi dan karma Allah ta zama ce madaukaki shine jihad fi sabilillah ba sai daukan takobi ba mutum ya ta yi jihad kokari duk wani kokari da zakai cikin bin Allah to in wannan in wayan ta ababan da aka zana su suka yiye muku da ku bi Allah da su ku yi so da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kokari cikin tabarkin Allah Allah ce fatarasu to kudaka darabba su da ce Allah bi amri to ku shira har sai Allah ya zo da labarin su wannan ya ishi ban tsoro sai Allah ya ce ku dakata har sai Allah ya zo da wani jira har sai Allah ya zo da labarin sa labarin abinda Allah zai zo da shi sai aka nakara shi ba amma san ko menene ba Allah zai zo da wani abu nan masharhanta suke tashari suka ce azaba a nan duniya zan kama a mutu ku jira abin da zai same ku nan a duniya inda kuma kuka yi da wani abu in kun lura duk wani abin da ka sani ma wanda ake so ne aka zana to in za ku yi da wani abu akan manzo Allah akan Allah da manzo Allah sura to ku jira to abin da za a jira nan malama suka ce ko dai azaba ko ta musiba wani bala'i a nan duniya ko ku a ku jira in an je lahira abin da zai same ku to wanda suka bi da wannan abin to su jira abin da zai same su in an je lahira wanda suka ce a duka biyu in da aka fifita wannan akan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kokari cikin tabarkin Allah to a duniyan mutum zai gamu da musiba da bala'i da azaba haka nan mutum ya je lahira Allah ya kiyaye saboda haka sai ce fa kabazi ya za habban wannan ya ishe ka kudaitarwa watan biyan da falakaswa wa dilalatan da nuni wa hujjatan da hujja ala ilzami mahabbati afsa kan tilastawa akan soyayya Allah sallallahu ya ishe ka hujja akan cewa wajibi ne a shi soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da aka zana namun tun da shi wajibi da mun kamar da malama suke bayyana malaman usul suke so su bayyana tsakanin abin da ke wajibi da abin da ke farilla to abin da ke farilla in kana so ka san duk abu da yake duk abu ne wanda ke tilas dole ake so sai kai shi to amma in ana so kana so ka gane me wajibi ne farilla ita farilla lalle in tabarka abin da ya barka sai ka rama shi ake cewa farilla to shi ko wajibi abin da koda ba za ka rama shi ba za a hida ma in ya barka in baka yi shi ba akwai wani narkon azaba akwai wani alƙawarin azaba da ke jira mutum duk wanda bai yi wannan abu to shi ko kun ga wannan an ce duk wanda ya yi da wani abu da cikin ababen da aka yi so akan soyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya jira abin da zai so zai same shi a nan duniya ma da lahira kamar da baka yi maka gabatar kenan soyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi shi ala irzami mahabbati wa wujubi fardiha da kuma wajibtin tilastata wa izami khabariha da kuma girman kadarinta girman kadari girman darajar soyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayat wai ta ishe ka nuna girman darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam خطر معنى من قدر هذا ربا واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم كما وانا يا إشيكا نوني أكن شيء وأكن تنشنت ما يجي صلى الله عليه وسلم أكن سويا wato ya cancanci a soshi ya damu ta Allah tabbata gare shi izqar ra ta'ala man kana maluhu wa aluhu wa waladuhu ahabba ilayhi min Allah rasuli domin Allah ya yi zargi ya zargi duk wanda Allah bai sarki Allah madaukaki sarki ya zargi duk wanda dukiyarsa da ahalinsa da ayyansa suka kasance su ne suka kasance su ne mafi soyuwa a gare shi daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa au'adahum kuma Allah ya yi musu alƙawali na azaba bi qaulihi ta'ala da faɗa Allah madauki sarki karshe ayat da yake fatarabbasu to ku dakata ku tsaya jira hatta ya ci Allah bi amri har sai Allah ya zo da lamarinsa thumma fassaqahum bi tamamil ayah sannan abu ma bai tsaya nan ba a cikin ayat Allah sai ya fasikantar da su fatarabbasu ta ci Allah bi amri wai sai Allah ce wallahi la yajri qaumul fasiqin wanda suke wannan wanda suka zadi wani abu akan soyayya Allah da manzo Allah to Allah zai shiryar da mutanen da suke fasikai kenan waɗanda suke wannan su fasikai ne wa alamum annahum mimman dalla sai kuma Allah ya sanar da su cewa su suna cikin waɗanda suka bata wallahi haji Allah kuma Allah ba zai shiryar da shi ba wallahi la yajri qaumul fasiqin Allah bai shiryar da mutanen da suke fasikai ba حدثنا أبو علي الغساني الحافظ شيما أجازنيه لأن الغادي إليه هو لتكين أبو علي الغساني يأيما يازن تدشي أمان تهيني إجازة ياربو تامي باكرا تاشي بي باجي بي سبدا كون ننكسين يأي أبن كو تزاك برو تامي سيكا كاي جيكاكي جيكاكا زنتر سبدا يأيه فهو مما قراته على غير وعين دان كان متي يزي عايشي اجازه شي akai mai ko an bashi takarda ce kawai ba karanta mai ba sai ce ah wannan hadisin da zan karanta muku mimma qaratu ala ghairi wahid ina cikin abuwan abin hadisin da na karanta a bisa wajen malamai da yawa ba mutum guda kadai ne karanta shi a wajen shi qala haddathani siraj bin abdullah alqadi haddathana abu muhammad al-asili haddathana al-marwazi haddathana abu abdullah muhammad ibn yusuf حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن عليا ان عبد العزيز بن سهيل ان انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wannan sanadi zuwa sayyidina anas رضي الله عنه cewa ma'aikata Allah ya da mutsu Allah tabbata gare shi yace la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in annabi ya da mutsu Allah tabbata gare shi yace ɗayan ku baya zama mu'min imanin ɗayan ku baya cika har sai na kasance ni ne mafi soyuwa a wurin shi daga ɗan shi walad na ɗan shi amma zai iya dokan duka ƴaƴa ma wa walidihi da mahaifin shi shi ma nan zai doka mahaifin shi amma kakanni wannan su ajma'in da mutane baki ɗaya ɗayan ku imanin shi ba ya zama tikakke ba ɗayan ku imanin shi ba ya zama tabbatacce ba kamar da cikin wata riwaya amma dukan su malama suka ce abin da ke ni da wannan imanin ba ya zama tikakke ba imanin shi ba ya zama tabbatacce ba ai la yu'taddu bi imanihi duk wanda ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam akan ƴaƴan shi da iyayen shi da mutane baki daya to imanin shi la yu'taddu bihi ba'a kulawa da shi kaman babu imanin shi kawai suna ne ba imani bane yawa ana bi wurera nawo wannan hadisin da aka rawaito daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu an rawaito irin shi daga Abu Huraira koda aka ce nawo ku tankwacin shi koda lafazan za su dan saba amma shi ma dai ma'anarsu ɗaya ne duka suna nuni cewa duk wanda fa bai so Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ƴaƴan shi da iyayen shi da mutane baki ɗaya ba imanin shi ba cikakke bane wa ana Anas radiyallahu anhu haka an karbo daga sayyidina Anas ya dala tabbata gare shi anhu sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga Annabi ya da mutsala tabbata gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatu man kunna fihi wajada alawata aliman Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda uku duk wanda suka kasance a cikin shi to wannan mutumin ya samu jin dadi na imani wannan shine ya dandana dadin imani me wannan abubuwan guda uku dan harko yace an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah da manzo Allah su kasance su ne mafi soyuwa a wurin shi daga abin da yake ba su ba mutum yayi san Allah da manzo Allah shi yadda komai dan harko kenan la biyu wa an yuhibba almar'a la yuhibbu illa lillah mutum a wai gari yana san wani yana san wani mutum tunce almar'u nan an ce almar'a saboda ya gama mace namiji aka ce almar'u mutum mace tana shiga namiji ya shiga ba rajulu ba a ka so wani mutum soyayya da kake mai wannan ka so shi ne la yuhibbu illa lillah mutum ya so wani yana son shi bai so shi dan komai ba sai dan Allah ba dan dukiyan shi ba ba dan matsayin shi ba ba dan wani tsari ko kyawun shi ba kawai ka so shi ne dan Allah a ce ka abuwaye gari kana son wani kawai dan Allah kake son shi na biyu kenan wa an yakra an ya'uda shi kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar hakan nan mutum yake ya koma zuwa kafirci kamar yanda mutum yake ki a jewa shi a cikin wuta nan duniya ai kowa yana kaman ajiba mai san a jewa shi cikin wuta to kamar yanda kake ba kaso a jewa cikin wuta mutum ya rika kyama kafirci haka yanda Allah ya mana baiwa da musulunci nan mutum shi komawa baya mutum ya bar musulunci a kamar a ce za a jewa mutum ne cikin wuta ya kurmushi a ran duniya to wanda mutum bai san wannan to haka mutum yake ya kasance yana kin ita daga musulunci ko ku koma zuwa kafirci su ne wayannan abubuwan guda uku wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya same su duk wanda suka kasance a cikin shi to ya dandana dadin imani abubuwa guda uku mutum ya kasance Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam su ne yake soyuwa gare shi daga wani su sannan ya so mutum ya so shi ne dan Allah ba dan komai ba kuma mutum yake komawa kafirci kamar yake ki a jewa shi a cikin wuta wa an Umar bin Khattab رضي الله عنه ان كربو daga Umar bin Khattab ya dalata mata a gare shi annahu kana cewa shi yace din qal lin nabi sallallahu alaihi wasallam yace ma annabi ya da mutsa Allah ya tabbata a gare shi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ya ma ita Allah la anta wallahi wannan lakin nan litakid ne wal qasam wallahi ya ma ita Allah kai ne mafi soyuwa a gare ni daga dukkan komai na yi san ka daga dukkan komai illa nafsiyar lati baina jambayya sai dai raina wanda take tsakanin haka karina shi shan bu kamar jehen mutum ne mutum yana tsakanin jehen shi guda biyu wannan ne inda ran shi wato yayi da shi kamar yake yana cewa maki sallallahu alaihi wasallam wallahi na yi san ka da dukkan komai banda raina bakalan lahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya da mutum Allah ya tabbata gare shi sai mai lan yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi dayan wata riwaya akace ahadun babu wani daya da zai zama yayi imani har abada wannan yake zama lan kin nan da nafil mustaqbal ce har abada dayan ku zai zama mu'mini ba har sai na kasance mafi soyuwa a gare shi daga kansa sai ya fi sona daga ran nashi وقال عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر يدل على متى غريش يقول والذي انزل عليك الكتاب ان رسوا ده وند يسبكر ده لتاي ا غريك شي ني القران لا انت احب الي من نفسي التي بين جنبي والله كاي ني في سويا غريني ده غرينا ديك تنكانن حكركرينا ا كوجي هنا غرافينا والله ناي سانك ده رناوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي يا رسول الله ثبت على غريش يتي مسا الان يا عمر ينزني با يا عمر ينزني با ايمانك يتشكا واسمان ما ذكرت اي لا يبعد ان يكون الاستفهام او الاستفهام wannan maganan ba ta bai zamani sai kasance kamar tambaya ce kamar shi yace yanzu a yanzu sai yanzu sai yanzu ya عمر to duka dai ko ina ka rika da yana da mana kana sa ba wannan nan babban sufin nan yake wa Sa'd ibn Abdullah as-Sustari yace man lam yara wilayatar rasuli alaihi fi jami'il ahwali, duk wanda bai ganin wilaya nan suka ce al-hukmu al-amru wal-hukm, duk wanda bai ganin horo umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda bai ganin hukuncin wa'annan wato hukuncin manzon sallallahu alaihi wasallam koko umarni na manzon sallallahu alaihi wasallam a gare shi akan shi fi jami'il ahwal, a cikin baki ɗayan halaye, wa yara nafsahu fi mulki, kuma baya ganin kansa ko ransa a ce dai kan nasa a cikin mallakansa sallallahu alaihi wasallam. To wannan mutumin la yazuqu halawata sunnati, baya ɗanɗana jin daɗin sunnarsa, da annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala, domin annabi ya da mutum Allah tabbata gare shi ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min nafsi, ɗayanku ba zai zama cikakken mumini ba, imanin ɗanku ba ya cika ba sai na kasance mafi soyuwa gare shi daga kansa. Wannan wata ma'ana ce ɗan zurfi yake faɗi, duk wanda bai sanya umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da hukuncin annabi ya ɗora su a kan shi, kenan ya zama su ne abin biye shi, inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi abu ya zama shi zai yi, a bari zai bari, hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin komi shi zai ɗauka. Wanda ya kasance kuma bai mallaka wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ransa ba, wato me ya mallaka wa wanda bai mallaka masa ransa ba sallallahu alaihi wasallam, to Allah wato kamata ya ce shi daman musulmi bai da wani zaɓi na shi cikin komi, bai da wani babu wani umarni wanda ya mai na annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma komi musulmi zai yi ta bincika wai ya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai, mutum ka mallaka kai ba ka da wani abu, ba ka da wani abu na gase na annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan ana zancen sunna, in kana so ka ji daɗin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya yaga, kuma shi jin daɗin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da za mu gani dai gaban nan kaɗai na gani, duk wani abin da yake alheri shi in mutum wato kamar zancen da suke na mutum ya yi son annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa, wani masu yin bayani nan guda biyu don wanda zai wannan magana za ta ƙare tawa, suka ce akwai so na ɗabi'a, akwai so na zaɓi, kai ne za ka zaɓa ka so kaza akan kaza, akwai kuma da ɗabi'anka haka Allah ya halicci mutum. To yanzu shi mutum daman a ɗabi'a hawa mutum ya san kanshi, ya yi san kanshi kuma ya yi san nashi. To ana cikin wannan an shi ko Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah bai ɗora mu abin da mun rai abin da ba ta iya, abin da Allah ya ce a yi to abin da mutum yake iyawa ne. To irin wannan shi ne na farko, amman suka ce kamar mutum ne bai lahiya sai a bashi magani, shi magani wa yawanci magani kin nan a ce musamman ma magani mai ɗaci, wani magunan yanzu musamman na zamani kala-kala, wani maganin ba daɗi gare shi in ka sha zai ka yaro ma ne sai sha mahaya mai yawa. To ɗauka magani mai ɗaci, magani mai ɗaci mutum bai san shi, ran mutum bai san shi, amma saboda mutum ya tabbatar da in ya sha maganin nan mai ɗaci zai mai magani, zai warkar da shi daga cutar da ke fama da ita. To anan wurin ana haka sai mutum ya zaɓi shan maganin nan, sai mutum ya sha magani da ɗacin nashi a kan rashin shan magani, mutum ya zaɓi shan magani, ya zaɓi wannan ɗacin a kan san magani. To abinda ake so mutum ba haka wai mutum zai zaɓi, sun suka abuna suka ce so kamar in mutum ya dubi dukkan umarni da hani na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar matsayin magani ne, annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ce a yi, duk in mutum ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya san umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya suna shiryar da mutum ya zuwa abin da yake amfani mutum ba ha amfani kowa ba amfani annabi bane sallallahu alaihi wasallam kai ba amfani kowa ba kai da aka ce kai da abin da ne sallallahu alaihi wasallam ce ai su zai amfani ka amfani ka a duniya amfani ka a lahira haka nan abin da yace ya hana zaka samu abin ne wannan hani ashe in ka hanu zaka amfana a nan duniya a lahira ma ka amfana kuma in ka kiya to matsala za ta biyo baya an ce kai ka ki za ga ma da matsala an ce ka bari ka ki bari za ka ma da matsala a nan duniya da lahira kaga shi ne kamar wancan magani in ka sha shi ka samu lahiya in ka ki shan shi ka ci gaba da fama su suka ce wannan kamar mataki na farko ne amma na biyu mutum ya doka ya rinjaye da ɗabi'ar nashi kawai ya so shi koda ya kasance kawai shi yana son shi da ɗabi'a ba وطبعا يحب الهاشمي شو شو جبتي اجي الابيعه الابيعه تاما الى صنع النبي صلى الله عليه وسلم هاشم الدنيا هكذا من مسوينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا اجي صنع متنية كيسين اكي في اما هو ما سيكا تابا كاتبا اي وانا قسكيا من جانا مساء الهير نقريب يندول ينسو يسور ابن يسو نادش الهير وانا الهير يشباني dole ne su shi akwai wanda suka so annabi sallallahu alaihi wasallam saboda alherin annabi saboda yawan alherin amma kuma da yake abin na gaskiya ne sai su ya tantu kuma ta dawo ta zama ta kirki yawa arai su ne cikin sahabbai wanda musamman bayan fasu makka din su fasu so ba da abin yarin jahi su suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka samu ganima ya ce gudun da aka ya kama ba su ɗaruruwan raƙuma wani aka bashi laƙumi tari ya ce bai gushe ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi kin ya yi kin annabi sallallahu alaihi wasallam da kowa ya ƙara mai ɗari bai gushe yana ƙara mai yana ƙara mai sai da ya ce sai da aka waye gari annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi suyuwa akan kowa a wurina akan kowa saboda kyautai saboda wannan alheri to wannan shi ne mataki kamar shi ne na farko to su ake a ɗabi'a ma ba ma ka tsaya jiran sai da aka baka ba ba kama tsaya sai da ka diba lalle wannan alheri yake so gare ni ba kawai ka ji annabi sun sanar shi da muke soyuwa a wurinka akan komai to shi ne in mutum ya shi yake cewa nan duk wanda bai jiwa duk wanda bai dauki umarnin annabi sun sanar ba da hukuncin annabi sun akan shi bai dora su akan su shi ne abin da ya shi kuma ya zama ya mallaka mu a cikin sunan kansa to ya ji daɗin wannan mutumin bai samu bai ɗanɗana daɗin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda in ka bi in ka mallaka wa a cikin kai duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi kake yi ka mallaka kai tahiyan ka hanyar ka ta annabi sallallahu alaihi wasallam fa in tasaluni an fa in sa'alu an mazhabi mutayyin jawabi rasulullahi na ushi ko kamar kai ne shauke ciya in hada za a tambaya ta ne tafarki na me hanya ta sai ni amsa ta kawai shi ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan in mutum ya maida bayan zai ci riba cikin komai shi zai zama sa'ada ce take tare da shi kowane lokaci babu nadama misali karan ma kika sanar da cewa ma khaba man istashara ma khaba wala nadima man istashara ma khaba man istakhara wala nadima man istashara in na rike hadisi yace duk wanda zai shawara ba zai da nasani ba kuma duk wanda zai ba da zabi shi ma ba zai tabe ba duk wanda zai ba Allah zabi to ba zai tabe ba duk wanda zai shawara shi ma bai da dama to ka doka abinda zaka yi ka rika shawara zaka gani har abada mutum nan marinka ba kai na dama ba kai shawara amma in duk gani dama da dama ta biyo mutum yana da bai shawara ba shawara mutum yake haka ya gago da yake kai shi gaba gani sai kuma daga bayan da ya sani amma inda kai shawara ce mutane kuma kai yake da shawara shi ne shawara ba kai shawara kuma kai yake yake da kafin da gida ba kai shawara kai shawara ce mutane to insha Allah ba za ka yi dawo haka ne in ka bai duk wanda ya bai wa Allah zabi kuma na bai wa Allah zabi to mutum shi ya bana yi bai ya tabe Allah zai zaba mai abin da shi to wannan in mutum ya zama rayuwa shi haka ne ya mutu karin misali to haka koyewa annabi take sallallahu alaihi wasallam wani ka bi haka ka bi koyewa annabi sai sallallahu alaihi wasallam to sai mutum ya kasance kenan kullum baya cikin masu nadama, baya cikin masu tsada. Mutum ya kare arziki ke. Mutum ya kare wadata. Eh duk cewa dai wadatan da abin da ake nema na lafiya. Abin da ake nema afiya wani abu ne a hakikanin shi na daban. Saboda duk wanda yake rayuwa a cikin ba wai rishin gurbata ba rishin kamar da cewa yayi yake yayi a cikin tafsirin shi. Ni ya mutum bai rabuwa da kadir gurbata cikin duniya. Mutum ba ta ce wai kai kawai kai ba abin da ke damun ka lafiya tsau ba ka da matsalan komai. Ba ka da matsalan komai a duniya ba gudun da yiwu. To amma abin da ake nema da lafiya ba shi ba abin da ake nema da lafiya adamu takaddur rishin gurbata kare ranka damuwa ya kasance sai kai mutum yana cikin wani bala'i ya same shi amma abin da taba zuciyar shi ga shi musiba misali rishi san wannan zamanin da muke ciki hadisi yana cewa akhir zamani la yasluhu ad-din la yasluhu ad-din wa ad-dunya illa bi-dirayin haka ba karatu sun karshen zamani addini da duniya da addini duka ba shi sai da sirri kuci kawai karshen zamani haka karshen zamani ne ko duk komai za ka yanzu a ce alwala ma ruwan alwala ma sai ka sai musamman birni musamman birni yanzu kawai sai ka yi waye gari duk abin da za ka yi ruwan alwala ma sai ka sai ba ruwan alwala ba inda za ka kewaya ba na sai ka ba da kuɗi kai ji ka sai ka kewa da shi ma na yi munan dai har yanzu da sauki na ji labari gane nan duk abin da za ka yi sai ka ba da kuɗi kawai ga sanin da abin gwannan bai taso kai mutane ba su da masu a gidajensu kawai da jima wa da sun suma ko yanzu da rayuwa ta ci gaba da muka yi jami'a da wasu haka suke kare kayan masu yawa to karshen zamani kenan to yanzu wannan lokacin a waye gari mutum zai da ko dala duk kun bukatun nan ba sa kariya wanda suke bukatun kuɗi sai mutum ya shiga cikin damuwa wani in ya waye gari bai da wannan ya da ka kalle shi ma sai ka gane wannan abu ba laya saboda ba bai da kuɗi to wannan shine wanda bai samu abin da yake ma afiya ba wannan lafiyar da ake nema ba lafiya ita ce hakikanin shi ne wanda ko kana cikin damuwa baka damuwa gara cikin damuwa amma zuciyarka bata damu ba to wannan shi ne hakikanin afiyar nan da ake nema saboda cewa ke cewa ai in an lura ba ya Allah ta sallam ya roki Allah Allah ya bashi lafiya haka sahabban shi sai na Abubakar sai na Umar sai na Usman sai na Uthman sai na Ali radiyallahu ta'ala duka kowanne ne ya nemi Allah ya bashi lafiya amma kowanne ne adiba ya cika shi da shugaban halitta annabi ya da mutane sabata gare shi cikin wannan gubar da aka bashi a haiba ya ce wannan abin gubar bai kushe yana dawo mai ba har shi ne karshen shi ne abin da zai kasance a dalilin wafata ce haka sai na Abubakar radiyallahu ta'ala shi ko wannan saran da aka mai a cikin gogo da suka zo da maki mutum shi da wato ya da yazo cikin gogon nan da ya lillike ko sakawa sai kawo guda ya gani rasin ba abin da zai rike ne to sai sakawa shi wani mutum shi zo ya tsara shi karshe ne ma ake tsara mai adda to wannan yace baya ta sahin baya su tsara baya ta so wasu lokacin ajin shi yazo shi ma da wannan ya yi rasu sai na Umar yana cikin ba da sallah aka zo aka harda mai ciki sai na Ali sai na Usman yana cikin karatun alqur'ani aka zo aka kewaye gidan shi aka mai kamar yankan rago da wuka ya gashi a jinin shi sai da yawa su a cikin jikin alquran da ke karanta sai na Usman kenan har binne shi ma aka rasa wanda zai binne shi sai da kai kwanaka ina ga wasu cikin dare suka zo suka lallako suka mai sutura sai na Ali ibn Abdullah shi ma ya fito da kira mutane su fito zuwa sallah da asuba aka zo aka sare shi duka wannan sun ne malaiya sun kuma Allah ya karba to ne kenan lahiyan ba wanda kake tsammanin bane kawai babu wani abu da zai cuta ma shine ka samu lahiya to samu lahiya na hakika shine rishin damuwa wannan to wannan rishin damuwa tana cikin yana cikin laki ta mutum in aka bi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutum zai dantsana din yadda yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine halawatin sunnati sallallahu alaihi wasallam shine Salih bin Abdullah Sustari yake faɗi in mutum ya bi ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin biye shi umarnin shi yake bi hukuncin shi yake bi ya mallaka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kanta to lokacin nan zai dan tsana dadin sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam za ga ni shi yana ta tayyara tawar wala duk cikin abin da ke damun shi kaji irin babban masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zamani ya balqul wajhi ghayru mukaddarin aruhu wa abdu daiman lahu mukammala shi sunan salamu salatu ala malik ibrahim ya sallata yake cewa zamani ya talqul wajhi ni zamani na baki daya sakin fuska yawa da nan gairu kaddare ba ba ka samu na mai gurbatar rayuwa ni ko wannan tigaya a a aruhu wa abdu daiman lahu mukammala in malaita wai gari har kullun da'im ba har abada baka gani ba yana cikin bakin ciki wannan duka me yasa so ya irin wannan shine so wanda suka so annabi sallallahu alaihi wasallam suka mallaka wa ma'aikatan sallallahu alaihi wasallam kansu baki daya Allah samu dace fasali na biyu al-fasl ath-thani thawabu mahabbati sallallahu alaihi wasallam kamar an tambayi al-qadi ya radiyallahu anhu yake wai kamar wannan anji mun ji wajibi ne soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wani wajibi kuma duk wani aiki wanda yake farilla zaka same shi yana da lada ne fadi to me sakamakon soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaka yi haddathana abu muhammad ibn attab bi qira'ati alayhi haddathana abu al-qasim atiru ibn muhammad haddathana abu al-hasan ali ibn al-khalaf haddathana abu zaid al-barwazi haddathana muhammad ibn yusuf حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا عبدان حدثنا ابي حدثنا شعبه عن عمر بن مره عن سالم بن ابي الجعد عن انس رضي الله عنه عن كربو دغ انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه غيره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم cewa wani mutum ya zo wa annabi ya da aminta Allah ya tabbata a gare shi wannan mutumin wani suka ce abu Umar bin Khattab ne wani suka ce a Abu Musa al-Ash'ari ne wani suka ce a Abu Zarr ne al-Ghifari to kowanne ne dai wani dai cikin sahabbai sanin shine yazo tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam fa kada sai yace mata sa'atu ya rasulullah ya ma'aikin Allah yaushe ne lokacin tashin kiyama kana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma a'adatta laha kai ko rubi ce tambaya yaushe ne lokacin tashin kiyama me kai mata tanaki kana sai ce ma adatu laha min kasiri salatin wala sawmin wala sadaqatin walakinni uhibbu Allah wa rasulahu ce lalle kai ni bin yi mutu tanadin wani abu mai yawa ba na daga sallah ko azumi ko sadaka a walakin wannan walakinni sai dai ni daman lakin na li tadaruki ne kamar kawo din kace to gun mutan ni bin yi tare da komai ba ba bin dogara da sallah ba ko azumi ko zakka ko duk aiki dai na alheri to ai kuma to ku ace akwai abin da kariki to shine kamar yadda daruke ce akwai abu da sai ce walakin ni sai dai ni uhibbullahi wa rasuluhu ina san Allah da manzo Allah na san dai ni dai ina san Allah da manzo Allah suka ce kamar irin abinda mai Abdullahi ke cewa inna walam usalli siwa faradin walam asri bayan abinda yake farilla bin yi wani sallah na fila da yawa bin azumi na fila da yawa ba haka nan babu sadaka da yawa din kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa anta ma'a man ahbabta to almushrika kana tare da wanda kake so ai shikenan duwa mutum ai abu ya kare albahari ya kare a shekara tare da wanda kake so kuma wannan yake sanin kai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma wannan kamar da zamu gani a gaba zai bayani zaka kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna zaka kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayi da sauran su wurare da zama da kamar zamu gani bugu da kare wanda ke san Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam har a kabarinsa a yanzu a cikin hadisi in mutum ya mutu wanda ya mutu zai hadu da matattu musulmi da tarbe shi wannan ya tabbata matattu musulmi wanda suka rage shi wanda suka da wanda ya sani yan unguwar su dange shi da tambaya tarbe shi an suna tambaye shi ina wani ina wani a cikin hadisin ya zo ce in suka ce ina wani suka ce a ya rige ne mutuwa to sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda su kuma su gashi ba sunan su ne mutanen kirki su duk wanda ya mutane na kirki a arjan nan ake da shi kenan wanda ba su gashi ba kawai an yi da shi can waje yau daman shi Annabi ya ce al-qabr Umar ibn Sumayyah ya bi janna aw hufaratu min hufarin Iran ita shi kabari ko dai dausaye daga cikin dausayi ka na aljanna ko ko wani rami daga cikin ramuna na wuta to kiran ko wanda ba su ganshi ba to bina'an al-hadha duk wanda ya rasu ta hanyar mun samu labari ta hanyar kashafi sai kalim alimi wanda sai a ce ai an ganshi tare da maki sallallahu alaihi wasallam yana tare da maki sallallahu alaihi wasallam masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce ai an ganshi tare da annabi ya mutu amma shi kawai yana cikin wani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ni ba komai kai shi wannan matsayin ba sai soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ai aka ce wannan namana aka tsaya da karatu ai ya kare mutun ya samu kanshi kai duk inda kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to amma zamu gani cikin abin da zai zo wa abin da yake damun masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ma aljanna ba to aje a ce su wa tare da annabi suke sallallahu alaihi wasallam kamar wannan na gaba na cewa وعن صفوان بن قدامة رضي الله عنه عن كبير كسابة عليه السلام وانا يكتبين صفوان بن قدامة انا تحاجزت الى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته انا تكين صحابة عليه السلام عند سكي هجرة زوى مدينة انت زي هجرة نشي صفوان بن قدامة يا كراو متعنيش ياسو سبويا ميبايا سسو ستهيو جمع ايكي صلى الله عليه وسلم سيميك او ياسو سلمتا بسامو قوين بايان قوابا كتب ايه سكتو قطو مدري انا تيا قراجو guda lokacin sunan shi Abdul Uzza guda ko Abdul Naham ne suka zo jama'a ki sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan ya musulunta yake ce mai sunan ayayanka wannan ayayan naka ne sunan su yace a wannan sunan shi Abdul Uzza sunan na jahiliya wai bayan bawon Uzza Uzza na wagunki yace wannan sunan shi bawon Uzza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sunan shi Abdul Rahman wannan Abdul Uzza kamar shi Abdul Rahman shi Abdul Naham shi ma kai aka mira shi Abdullahi yace shi sunan shi Abdullahi to ayyan nashi wannan guda biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara musu wannan sunaye masu kyau wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zababban sunane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa khairul asma'i Abdullahi wa Abdurrahman ban shi cikin sunaye wanda yake cikin sunaye sune bawon Allah Abdullahi wa Abdurrahman da Abdurrahman fa safan dan kuda ma yace haje su ina Annabi sallallahu alaihi wasallam fa taitu fa qultu na yi jira zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gare shi sai na zo masa sai na ce ya rasulullahi ya ma'aiki Allah na wilni ya daka ubayik ni komani hannunka yima mubayi'a ma chaffa sabana wala ni yadahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya komana hannunsa a kulutu sai na ce ya rasulullahi wato wannan bayan yayi mubayi'a kenan sai ce ya ma'aiki Allah inni uhibbuka lalle ni ina son ka kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma amana ahabba mutun kan ina tare da wanda yake so wa rawa hadha lafz ana annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud wa Abu Musa wa Anas wa ana Abi Dharr imanan wannan hadisin wannan lafazin cewa almar'u ma man ahabba mutun yana tare da wanda yake so an rawaito shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa rawa bayan aka ce an rawaito ma a wajen masu bin ilmi hadisi kamar shigari ta tamaridi kamar kace hadisin ko yana da wani illa a wa rawa wato Abdullahi ibn Mas'ud ya rawaito shi Abu Musa al-Ashari ya rawaito shi Anas ibn Malik ya rawaito shi wa Abu Zar haka Abu Zar ya rawaito shi da ma'anar shi shi ruwaya mata Anas cikin ta ne yake cewa ba mu taba farin ciki ba kamar yanda radda ma yake so ne yace ai almaru mana amara habba mutun yana tare da wanda yake so saboda sai sai na Anas yake cewa ni ina son Annabi sallallahu alaihi wasallam ina son Abubakar ina son Umar ina son Usman ina son to kuma kowa ya san wannan sun tsere ma kowa a matsayi to haka sai kana tare da su ai shikenan kace to ba mu yi taba farin ciki ba kamar ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam albarku ma wa rahaba mutun yana tare da wanda yake so wa ana aliyin radiyallahu anhu an karbar sai na aliyin da ta bata gare shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi hasan wa husayn radiyallahu anhuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ta bata gare shi ya yi riko da hannun sai na Hassan da sai na Husaini abin fahimta da mu wannan bangare ya rike shi da wannan wani ya rike ya kama wannan da wannan hannun ya kama wancan da wannan hannun fa kana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana abbani duk wanda ya so ni wa habba hadaini ya so wa'annan guda biyun wa bahuma da ma'aifin su shi da sai na Ali wa ummuhuma da ma'aifin su yace Fatima radhiyallahu anha kana ma'ifi darajati fi yawm al-qiyamah ya kasance zai kasancewa tare da ni a daraja ta matsayina ran tashin kiyama duk wanda yaso wannan wanda yaso da farko yaso jikoki ya san da su yaso sai na yaso Fatima diyata radiyallahu to zai kasance tare da ni a matsayina a daraja tare da tashin kiyama wannan kan manta muna zancin sakamako ne na soyayya ta baki da sallah me sakamakon soyayya ne sai su wala albarki bayan da ya tara mun bayyana da cewa sakamakon safa da janna din ta tada da san arba ta zamani ne ka sirran shi ne kamar yana fasar wannan malaji duk da yaso maki sallallahu alaihi wasallam sai sakamakon safa da janna waruya anna rajulan atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akala aka arawata cewa wani mutum yazo wajen annabi sai da mutum Allah saboda gari sai ce ya rasulullahi ya maiki Allah la anta ahabbu ilayya min ahli wallahi kai ne wafi soyuwa zuwa gare ni daga ahlina wa mali da dukiyata wa inni kuma ni wallahi la azkuruka ina tuna ka amma asbiru hatta aji'a fa anzur ilayka sai in ka ta hakuri zama ba na zo na ganka ba sai na zo na gane ka ata idan na cikin idan na wato raka da fuskar ka fanzuri ilaika wa inni zakartu mauti sai na tana mutuwa ta wa mautaka da taka fa arabtu annaka idza dakalta aljannata sai na san cewa kai lalle yanka shiga aljanna rufiyata ma annabiyina za a dauka ka tare da annabawa wa inda kartuha ni ko koda na san na shiga aljanna la araka ba zan gane ka yace ma ki tsoro shi ma nan shi Ahmadu Yuwan sun ce sauban ne wato mola annabi ya da mutane Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke raka zance ne muke da su wai yanzu ba mazan san shiga aljanna ba komai mai ne shi na tiya walau da nufi za su shirji na da duri da ba hanna da wal khuldi kullu mubassir ba dan jin dadi da hasha Allah ya rasulullah ba a cikin aljanna sai ana gana da yusuf sallallahu alaihi wasallam lama hannaku dawul kulli kullu mubashir da dukkan wani mai basira da bai shuikin zuwa aljanna ba aljanna ta dawo a saboda shi saboda sanin kuma kyakkyawan farin sani da mamaki sallallahu alaihi wasallam ai aljanna ma ta kare cikin mamaki sallallahu alaihi wasallam to shi ma yanzu wannan yana san ba shiga aljanna in ma ka shiga ma kai kana wani waje muna wani waje hayin da kenan ko da saura to annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru fanzalallahu ta'ala sai Allah wadda sarki ya sabkar da aya wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina namallahu alaihim min allazina wasiddiqina wa shuhada'i wa salihin asul ulaika rafiqa Allah tabaraka wa ta'ala sai duk wanda ya bi Allah da manzon Allah wannan ya jikin yana cikin abubuwan da malama suke cewa wannan shi biyayyan nan ita take soyayya soyayya ita ce biyayya saboda kaga nan ana zancen soyayya ne kuma aka kawo zancen biyayyan nan saboda shi yana san Allah yana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake to shikenan ayi albashirin ka tunda kana san Allah kana san manzo Allah kana biyayya ga duk shi ko duk wanda yake bin Allah da manzo Allah duk wanda ya bi Allah da manzo Allah ulaika ma allazina namallahu alaihim to yana tare da wanda Allah ya jiyar da su ni'ima min annabiyina da daga annabawa wasu siddiqina da siddiqai wa shuhada'i siddiqai ma abuta matsayi ne madaukaki sai ka ce kawai daga annaba sai su kuma siddiqi wanda ke yawan gazgatawa kuma mai yawan gaskiya kamar da shi ce mutum bai gushi ba yana yin gaskiya har sai an rubuta shi a wurin Allah siddiqi to tare da siddiqai wa shuhada'i da shahidai su ma nan malama sun ce kar mutum yi ayi da can dama shahidi an ce shahidi abin da ke zuwa a kai su ne wanda aka shahadantar da shi wanda aka shahadantar da shi a fagen yaki fagen ɗaukaka kalmar Allah to wasu kadai ba suka ce shahidi wanda shi ma ya shahadantar da kanshi cikin jin Allah a wato da sai da takobi na bin Allah da kansakali na ibada shi ma mai bin Allah wanda ya mika wuyan shiga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yana ana kirga shi a cikin shahidai tunda dai shi dai shahadar nan ita tunda cikin yaki ake samun ta to yakin hakikanin shi shine wai mutum kai kokari cikin dokar kalmar Allah kai kokari cikin biyan Allah inna ladina jahadu fina lanajina musulana wannan jihad wanda suka kokari cikin lamar cikin mu ji Allah to lanajina musulana hakika za mu shirye da su tafarki kokari kokari cikin biyan Allah to wannan shi ma nau'i ne na shahada wasalihina da mutane nagari wasu na ula'ika da shika wa'anda suka samu suka jiyayya ko ko wa'annan a wanda aka zana kin nan rafikan karabka ya kyautata a gare su wasu shan suka ce wasu na ula'ika da shika ai ma ahsanu ha'ula'i da shika waye wa'annan kyakkyawan abokin tafiya wallahi alam wannan karabka dai ma'anata wannan karabka wannan tari na annabawa da shahidai da salihai kai wannan tare ta yi kyawu sosai a ce mutum yana tare da wa'annan to wannan mutum yana samu zai samu wannan ne zai samu wannan kamar yadda aka ba wanda yake sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi soyayya ga ma'aikata sallallahu alaihi wasallam aka ba shi amsa da saukar da wannan aya sai da aka saukar da ita ma fada ajihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi sai a kirawo mai wannan mutum fa qara'aha alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mai wannan aya wa fi hadisin akhar a cikin wannan hadisi ne daban kuma kana rajulun inda nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya kasance a wajen annabi ya da mutum Allah ta bata gare shi yanzu ru ilahi yana duba su annabi sallallahu alaihi wasallam la yadrifu baya ma kibta baya kibta ido fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma baluk ya same ka na sha'anu ka menene lamarin lahiya kana sai yace ji abi anta wa ummi ya maki Allah ka dauka ka tabbata fansa wato na bada kai na bada iyaye na mahaifiyata da mahaifina fansarka shine a tamattau minan nazir ilaika ina jin daɗin duba zuwa gare ka fa idza kana yawmul qiyamati iran tashi kiyama ta zuwa fa akan lahu bi tafdili Allah sai ya dauka kaka da fifitawar sa fa anzala Allahu ta'ala malawi kamar yana so ya ce kai in ba yi da suka ido na da kallon kai mai Allah in ji kenan aka musu shikenan aka ka Allah sai dauka kaka shikenan da bazan sace ganin ka kamar haka ne shi abin da yake shauki kenan saboda haka yake kallon mai Allah ko kiuta bai sai Allah tabaraka da fa qara'a fa anzala Allahu al-aya sai aka tafkar da wannan aya dai kuma ana so a ce yana cikin sabbin sabkarta wannan wa man yubi illaha wa rasulahu kinnan wanda suke nuna cewa dai duk wanda ke san Allah da manzo Allah to yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fi hadisi Anas radiyallahu anhu cikin hadisin Anas ya dawo da wata gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahabbani kana ma'i fil janna duk wanda ya so ni zai kasance tare da ni a cikin aljanna a wannan shine karshen wannan fasalin sai mu takaita nan wurin samun lokacin sallah yayi Allah ya rasa ci na gaban zamu tashi a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma ruya an salafi wala immati min mahabbati lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa shauqihim lahu abin da aka rawaito daga maraganya managarta irin yanda suke son annabi sallallahu alaihi wasallam irin yanda suke shauki zuwa ma ake sallallahu alaihi wasallam shi ma fasalin wannan dai fasali ne masu dadi Allah nuna mana alhamdulillah